This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafe da su, ga Ibrahim din da kanin labarai.
To Hawwa, kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gyauran ISIS. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi. Sannan jami'ai a Uganda na shirin fara yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala, babban birnin kasar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin, za ku ji muhawarar da ake ci gaba da tafkawa jamhuriyar Niger tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali da Niger da Burkina Faso daga CDAO ko ECOWAS, da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara.
ECOWAS sun kungiya ce wadda suke abubuwa da yawa ne ke nitsittire da kasashen mu tsakaninmu da juna.
Haka zalika, muna tafa da rahoto kan wani harin yan bindiga masu garkuwa da mutane a garin Jimlari da ke Lau a karamar hukumar Lau ta jihar Taraba, da yi sanadiyar rasa rai da yin awon gaba da wasu mutane da dama.
Abun da ya kasance karfe 12:30 da rabi
na dare,
shigo wannan wurin din suka ce a nuna musu gidan Alhaji Bakar.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya, da masu magana kan ce wuƙa ba ta huda ce. To amma fa duk sai bayan an sauraro kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gyauran ISIS, wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaka da ke Siriya. Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Siriya. Turkiya ta ce ƙungiyar mayakan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata ƙungiyar Kurdawan kuma, wadda kasashen Turkiyyar da Amurka da kuma tarayyar Turai EU suka ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci. Kungiyar ta YPG, wadda ita ce tushen kungiyar mayakan SDF da Amurka ke marawa baya, ta taka rawa gaya wajen yaki da ISIS tare da sojojin Amurka na musamman, kuma a yanzu ita ce ma ke gadin dubban fursunonin ISIS da ke arewa maso gabashin Siriya. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi, lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen Tbilisi, babban birnin kasar. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga lokacin da ake kama wasu masu zanga-zanga su uku, ciki har da Nika Meliya, shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a kasar wadda ake kira gamayyar kawo canji. Kamfanin dillancin labarai na Interfax ya labarto cewa tuni aka ba da belin Meliya bayan tsare shi da aka yi kan saba ma gwamnati. Gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako, bayan da suka yi ƙoƙarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati Dodge a takaice, wadda hamshakin mai kuɗin nan Elon Musk ke tafi da ita, lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba, a cewar wasu majiyoyi uku jiya Lahadi. Wannan ƙari ne kan wasu gwamman ma'aikatan USAID ɗin da aka cire su daga mukamansu, yayin da shugaba Trump ke ɗaukar matakan canza matsayin hukumar daga mai zaman kanta, sannan wataƙila ya maida ita ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin waje. Manyan ma'aikata wajen 30 a sashen harkokin dokoki da jama'a suka kasa iya buɗe akwatin wasiƙunsu na email tun daga daren jiya, a cewar akalla wasu majoji biyar, wanda hakan ya sa adadin manyan ma'aikatan USAID da aka tura su hutun dole a cikin makon da ya wuce ya kai 100.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ake ta ci gaba da tafkan muhawara tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali, Niger da Burkina Faso daga ƙungiyar Sede Yawo ko ECOWAS, da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara. Daga birnin Yamai ga Suleiman Mini Barma da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira ta manhajar Zoom a washegarin cikarwa a don ficewar waɗannan ƙasashe daga Sede Yawo ne shugaban hukumar ƙungiyar ta ƙasashen yammacin Afirka Dr. Umar Aliyu Turai ya sanar cewa ya samu wasiƙun buƙatar tantaunawa daga ƙasashe biyu daga cikin uku mambobin ƙungiyar IOS. Duk da cewa tuni al'ummomi da hukumomin ƙasashen suka yi bikin tabbatar da ficewarsu a hukunce. Wani kusa a hamɓarerriyar gwamnatin Nijar Sahanin Muhammadu na cewa tsinke alaka da ECOWAS abu ne mai kamar da wuya ga ƙasashen nan uku.
Tun lokacin da sun nemi su yi ƙudurin cewa da suna son su fita daga wannan ƙungiyar, kamata a ce sun hwala tattauna, saboda ko a gwamnatoci waɗanda an ka zaɓa, idan za ka ɗauka irin wannan matakai sai kai abin da ake cima referendum, balle wanda kawai zuwa ne kai da cinin bindiga. ECOWAS wata ƙungiya ce wadda suke abubuwa da yawa ne ke mitattare da ƙasashenmu tsakaninmu da juna. Abin da ya shahi harkan duwan ne, abin da ya shahi harkan tsaron ƙasashenmu ne, da wasu manya-manyan project wanda suke ake cima project integrator na tsakanin ƙasa da ƙasa, in zamanto project ne na hanyoyi, in zamanto project ne na wutar lantarki, in zamanto project ne na abubuwa da dama ne.
To amma kakakin gamayyar ƙungiyoyin Front Patriotic masu goyon bayan gwamnatin CNSP Bana Ibrahim na da shakku game da ainihin abubuwan da wasiƙun ƙasashen na US ke nufi, ta la'akari da shawarwarin da taron ministocin harkokin wajen ƙasashen uku ya tsayar a Wagadugu a jajibirin cikar wa'adin na 28 ga watan Janairun 2025. Saboda haka magana ce ta tafiyar kafada da kafada, in ji shi.
Zaman taron da an kai baga shugaban diplomasiya na Mali ya ba shi umarni an ka ce je ya tattauna da ECOWAS da sunan kasashe uku na ƙungiyar IS.
Me za su tattauna kenan?
Za su tattauna su ga a gaba ya ne za a iya a sadu hulɗa tsakanin ƙungiyoyi biyu, kuma akwai kasan ma'aikata wanda sun huto daga kasashen IS da suke cikin ƙungiyar ECOWAS. Kaka za a janye su a ba su tallahin da ya kamata a ba su, wannan duk suna cikin tattauna da ya kamata. Yalla a gaba ECOWAS zargin da ake musu an yi gyaran huska, za a iya samu wata canjin ra'ayi daga kasashen uku na IRS.
Wannan ba shi ne karan farko da ake samun ficewar wata ƙasa daga sahun kasashen ECOWAS ba. Domin a shekarar 2000 Mauritania ta fice daga ƙungiyar Salim Alin don shiga ƙungiyar ƙasashen Larabawan yankin Maghreb, kafin a 2017 ta shigar da buƙatar neman amincewa ta sake komawa ECOWAS ɗin, sai dai kawo yanzu ba ta samu amsa ba, kamar yadda ƙasar Morocco da ta sami haye kujerar 'yar kallo a shekarar 2005 ke jiran amsa a yanzu haka don samun izinin zama mamba ta dindindin a ƙungiyar ta raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Hawa, yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump, ƙungiyar Hamas ta saki ƙarin Isra'ila wanda ta yi garkuwa da su, ciki har da wani mai takardar shaidar zama ɗan ƙasashe biyu, wato Amurka da Isra'ila, bayan shafe watanni 6 a tsare. Sannan su kuma Isra'ila, koko ita kuma Isra'ila, ta saki gwamman Falasɗinawa fursunoni, ana kyautata zaton mataki na biye na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ɗin na cikin ajandar ganawar shugabannin biyu da za a yi gobe Talata. An fara aiwatar da mataki na farko na yarjejeniyar tsagaita wutar kwana guda kawai kafin Trump ya hau karagar mulki, kuma wasu masu nazarin al'amura ciki har da Isra'ilawa na cewa shi ne ma ya matsa ma ƙungiyar Hamas da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu suka kama tafarkin sulhu. Netanyahu na ganin Trump a matsayin wani babban aminin Isra'ila.
I believe that working together again
We will raise the U.S.-Israel alliance.
Yace na yi imanin cewa muddin muka yi aiki tare za mu karfafa hulɗar Amurka da Isra'ila fiye ma da yadda take a yanzu. Na yi imanin cewa za mu kammala yin galaba kan mukarraban Iran da na ayyukan ta'addanci, sannan mu kawo wani sabon yanayi na zaman lafiya da ci gaba a yankin. Ita ko Gail Tashin, wata farfesar kimiyyar siyasa a Jami'ar Hebrew da ke birnin Kudus, ta ce:
The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Hey, babu wanda zai iya sa Netanyahu ya ci gaba da aiki da yarjejeniyar nan sai shugaba Donald Trump na Amurka shi kansa. A ƙarshe, jami'ai a Uganda na shirin fara aikin wato yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala, babban birnin ƙasar. Don hana barkewar cutar a cewar wani babban jami'in a jiya Lahadi, wani rukunin masu ilimin kimiyya na yin wasu rigakafi na gwaji masu nasaba da shirin na raba zubi wajen 200,000 na rigakafin gwajin saboda dakile nau'in Sudan na cutar ta Ebola, a cewar Fantanio Kilubu, babban shugaban cibiyar nazarin kwayoyin cututtuka ta Uganda. Ana kan gaggauta inganta rigakafin saboda a samu amincewar dukkan matakai na hukuma, a cewarsa. Ya kara da cewa rigakafin bai samu lasisi ba tukunna.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai jiha Taraba a Najeriya, inda wakilinmu a can Salisu Lado ya shaida mana yadda harin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ya ci ran mutum guda tare da yin awon gaba da wasu bayan Allah a garin Jimlari da ke Lau ta jiha ta Taraba a yayin wani hari da 'yan bindiga suka kai cikin garin a cikin dare.
Al'amarin ya faru ne a ƙauyen Jimlari da ke ƙaramar hukumar Lau a jihar Taraban. Suka yi garkuwa da mutane tara, suka kashe ɗaya kuwa nan take. Ɗaya daga cikin mazauna wannan yanki na Jimlari, wanda ko lamarin ya faru a kunnuwansa, ya shaida mana yadda lamarin ya kasance ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba.
Abun da ya kasance karfe 12:30
na dare,
shigo wannan wurin din suka ce a nuna musu gida Alhaji Bakari, ka je ka dauki Alhaji Bakari. Na kuma suka fidda wani, akwai wani mai suna Umar Mafindi, sun fidda shi akan shi da farko shi zai kai su gida Alhaji Bakari. Shi da yaga haka sai ya juya bayan daki, sai wannan yana sai karka gudu zai harbe ka, sai shi kan na harbe shi ma, sannan shi ya fari. Aka dauki kanninsa kuma guda uku, akwai dan uwansa makwabcinsa shi kuma an ɗebi yara hudu a dakinsa. Aka je aka dauki Alhaji Bakari kuma duk dai jimilla dai mutum tara aka ɗeba.
Wannan lamari ne ma ya sanya na tuntuɓi da kashin Jimlari, wato Alhaji Mustapha Abdullahi.
Basu zo da mashina ba, sun zo da kafa ne, kuma sun shigo ne ta gabas da garin. Sun zo suna bin daki-daki, suka ringa fidda mutane, suna hara, suna tattarawa.
Kamar mutane nawa suka ɗauka a takaice?
A lissafi dai sun ɗauki mutum tara. Sun kashe mutum ɗaya, shi ne ya ba da lissafin mutum goma kenan.
Wannan yanki naku na Jimlari, ba ku samu wani agaji na jami'an tsaro ba yayin kwarona lamari?
Ba mu sai iya mun samu wani agaji ba, saboda duɗin karan kansu kama su ba da rahoto masu barna sun riga sun barna su da su ba.
To yanzu su waɗanda aka ɗiba iyalansu, wani hali iyalan ke ciki?
To iyalan dai suna kuka, suna nika kuka kuma ga Allah da kuma hukuma baki ɗaya. Don ba wani abin da za su yi dai, don sun gaba da roƙon Allah dai waɗanda suke hana su sun koshi lafiya.
A nasu bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraban, ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abdullahi Jada, wanda ne masa tambaya kan cewar ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniyar faruwar wannan al'amari, duba da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane tara sun ko kashe ɗaya nan take a wannan ƙauye na Jimlari da ke ƙaramar hukumar Lau a jihar Taraban. Inda ya ce
misalin karfe 1 na dare an samu shigan masu garkuwa da mutane a cikin garin Jimlari dake karamar hukumar Lau nan jiya Taraba kuma sun tafi da mutum tara suka kashe mutum guda a daga jiya karfe 1 zuwa yanzu dai ita rundunar yan sandan jiya Taraba ta sami hadin gwiwa da 6 brigade na sojoji da kuma hadin gwiwan yan banga da maharba an bazama cikin wayannan duwatsu an bi wayannan masu garkuwa da mutum a ceto rayukan wayannan bayan Allah da aka tafi da su ba tare da an ji ruciwa ba
to dan kade wani mataki kuma rundunar yan sandan jiya Taraba ta dauka dangane da faruwar wannan lamari ya zuwa yanzu
ta rundunar yan sandan jiya karkashin kulawan commissioner yan sanda CP Ukachi Peter Opara ya bada doka tsayayye cewa lalle a bi su don a ceto ran wayannan bayan Allah ba tare da an ji ruciwa ba
wannan al'amarin ya faru ne a kauyen Jimlari dake karamar hukumar Lau a jiya Taraba inda yan bindiga suka yi garkuwa da mutane tara suka ko kashe ɗaya nan take yanzu haka dai al'umma mazauna wannan yanki na Jimlari suna cikin dardar tare da fargaban cewar ko ƴan uwansu tana cikin halin lafiya ko kaka Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to madalla an gaida Salisu Lado da wannan rahoto ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a dusar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin dan adam a yau shirin zai daura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaki da yan ta'adda ta operation farauta ta yi wa wani matashi a Adamawa ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel A shirin mu dai gabata ne mu fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin Yola na jihar Adamawa inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaki da yan ta'adda operation farauta suka yi wani matashi dukan kawo kada sunan binciken cewa an bashi wayar sata da hakan yayin sanadiyar rasa ransa labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zargin sa da sace wayar matar shugaban asusun ba albai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa Ahmed Abdulwan Banzumo mahaifin Abdullah Dr. Tukur Abba ya fara ba mu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi dan sa da karbar wayar sata inda a yau zai tashi a dare lokacin da aka buƙaci daukan dan sa zuwa ofishin yan sanda don gudanar da bincike
Okay, since that's the police, we want to have police days and not because even when the boy was going, I listen, they were in a corner with Kiramo. Now there is not morally for me to follow them at that point. Quoting the 6 day police that day, but they didn't tell me they're going to Operation Farata. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and complained and Operation Farata. And possibly these men were ready to receive the boys and
okay, other people. Ana kai karan ma mutane na cikin gari wajen yan Operation Farata.
So I never knew ma. It was only when this thing happened that I knew. I had been seeing them there, but I never knew what they were doing specifically. Nothing in the figures, nothing that office. I want to ask best master in AKS, but I actually know what they're supposed to fight is insurgency, Boko Haram, the NC kidnapping, the bandits of the Santa.
I can know the Suba Kutu Bani Kumoba, Ensandabani, but the Bani Bani.
So some people use them to set his course. This is what I have been saying. Because I know.
Wato Dr. Kamar yadda ake amfani da yan sas kenan.
Yawa.
Akai karan mutane su kakkanya su hana kafin yadda ake din din kenan.
To haka din ne. They use them to set his course. And they knew, those people that took this boy there, they knew what happened. So at da haka je, ana dukan yaro a can ne. Sai aka using wire. Because na ce masa yi rike wayan sa din. So they didn't use his own telephone. Yaron da ya company driver ne shi ne ya buga because ya san section ina muna zane da kashi ya buga so muna ji Abdullahi na kuka yana ce dan Allah mu nemi waya ko ina yake mu kawo wayannan mutane suna so su kashe shi tunda yace kuma yace waye yace wayan yana dakin sai yace to mun je mu ransake dakin gabaki da ba waya yace shi call back so my section call back an wayan yaron da yake cin shi Faruk Usman wanda ya company driver ya zo gidan shi sunan shi Faruku kuma so ya kira Faruku din yake masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna mu waya so ya kinji sai suka iso da yaro dai handcuffing hand at back so ta hannun hannunsa a baya suka handcuffing daga shi sai boxer sun tube shi ga alaman duka a bayansa ko ta ina ga alaman bruises abunan nasa knees nasa downward so nace musu dan suka zo da shi dai akwai policeman suka zo da wancan suka saukar da shi sai ya shigo sai ga policeman yana rige da bindiga the other policeman was holding a big stick and ina irin mai abunan da yaho banda ke carving out of the tire of a motor haka yi zana dukan mutane yana rige da shi one policeman din the other policeman was holding a fire so
duk
akwai maganin waya ku da kai muku yara kuje ku question nasu ne ku 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 yaro har ya zama su diske sai da if there is such a holding the gun ana kiran shi Bashir Bornuwa yace wai yaro yace wai yana gidan shi ne mun zo nace masa a da yaro yace kun buge shi kuna so kashe shi ne shi yasa ya fada wayan nan da muka zo kuma nace Abdullahi mu shiga ranki ka nuna mana waya yace wallahi dadi ba waya cikin gidan dakin nan kada ma mu shiga after we have ransacked everywhere in that room so yace suna so sun buge ni so su kashe ni yasa na fada wayan nan yana gida yanzu ma kada ka bar su ko ka fi da ni za su kashe ni if I just go to ne so we need to let's go back to our bed okay in fact I asked the she inspector nace what next da kun buge yaro to this stage what next yace wai sai mu tafi sai nace see I did this one so sai muka ce muka let's go back to the rest sai muka koma bese muka je
yawa kai kun tafi kare kare ka shi Abdullahi
sai sun dauke shi a motar suka kawo shi da motar gidan zuma din na official car na shi din Hilux double decker sai muka dauki hanyar su da suka je zamu je CID sai ga muka dauki hanyar muna da shiwa muna sai mun ga mai traffic gating a wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in tsaya gindin bisha na da daga ba suka ce shiga na shiga they remove his handcuffs at that time they remove all da yazo gidan shi bari shi zo handcuff aka mai da cikin motar kamar wani hardened criminal
To daga nan mutumin da ke shiga tsakani Hussein Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai yayi halinsa.
To da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center. Sai ce medical center sai ce sai na ce masa ina zuwa. Sai ce to. Da na fita sai na buga wa shi Abdul Jumo. Ake Jumo yaron nan fa an da shi an ji masa ciwo. Yanzu nan dadin din baban sa ya buga mini yace min suna medical center. Sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugan sa mai nashi ya dawo amma zai tura dan gidansa so in ma na je na sami Dr. Tukuru a medical center din so sai can Dr. Tukuru ce min doctor akwai doctor dai abuna akan ICT abuna scan so ya je zai fitar da file na yaron din so don akai shi CT scan din so sai ga dan gidan wanda shi Abdul Jumo yace zai tura so sai ya tura shi so yazo ya ga yaron ya ga yaron so a gojen sai dama akwai zamu je fufore da wani akwai abinda zamu je musu zan je musu ya shinkafa a fufore akwai wani so daga gojen sai na ga akwai kanin shi yayan Abdullahi ne ko kanin sa sai nace masa in dajin ku yazo ce bari in je fufore sai na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi Abdullahi an mayar da shi intensive care
wajen kulawa na musamman
exactly so a gojen muka je da daddare we spend about an hour a gojen amma an hana mutane zuwa so muka je da safe na kwance kawai sai aka buga min waya sai na ce sai ce ya ubando mai ya buga min waya sai ce min ta Abdullahi nan fa lokaci yayi sai na ce what sai ce Abdullahi lokaci yayi kuna ina suka ce yanzu nan ma suna asibiti so sai muka yi sai na tafi asibitin din sai na same su an kai shi mortuary so aka ce akwai investigation da za a yi
Shirin nan ya ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Ngurogi.
To farko dai matakin da aka dauka shine kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike. kuma yayin gudanar da bincike mun kammala bincike wayanda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika akwai tsarin da aka bi nada akwai wasu jami'ai tunda kaje na hadin gwiwa ne wanda ba jan sanda kawai ba inda kowani jami'i ko kuma kowani runduna suna da matakai da suke dauka wanda ake ce internal matters sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun dauki internal matters in actions in dar cikin jami'an mu wanda suke da hannu mun gurfanar da su gaban shari'a bayan daukan matakan da ya dace yanzu haka da nake gaya maka case din ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abinda ake zargi a kai to wayanda suke yan sanda akwai wayanda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma an yi trial nasu ta cikin gida kuma an kore su aikin dan sanda sannan mun mika su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci akwai kuma wanda muka ga laifin su bai kai a kore su ba to amma duk da haka tunda abinda ake laifi ya riga ta aikatu to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci to su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma zamu bada dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika-aika sannan zamu mika ma kotu sannan zamu yi bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci
masu raro kun daice da ta kasance har ta kai ga matashi Abdullahi ya rasa ransa bayan shin dukan ganganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation farauta shirin ciki da gaskiya dai tuntuɓi sauran hukumomin tsaron da jami'an suke da hannu a wannan badakala dan jin irin matakan da suka dauka na ladabbatar da jami'an su duk a kokarin daƙile faruwar irin wannan zalunci idan ko mun samu wasu ƙarin bayanai za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu sai a biyo mako zuwa dan jin wani sabon shiri idan Allah ya kai yanzu a madadin abokan aiki na Nasara da Melin Kaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to madalla sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin kafin mu karkare ga Ibrahim da takaitattun labarai
to a takeicen kasashen Turkiya da Syria da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gauran ISIS wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaka da ke Syria Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Syria Turkiya ta ce kungiyar mayakan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata kungiyar Kurdawan kuma wadda kasashen Turkiyyar da Amurka da kuma tarayyar Turai suka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bijirema gwamnati da dama jiya Lahadi lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen birnin Tbilisi babban birnin kasar kenan gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako bayan da suka yi kokarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati Dodge a takaice wadda hamshakin mai kudin nan Elon Musk ke tafi da ita lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump kungiyar Hamas ta saki karin Isra'ilawan da ta yi garkuwa da su ciki har da wani mai takardar shaidar zama dan kasashe biyu Amurka da Isra'ila kenan bayan da wato suka dan samu daidaita
to masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne ga kamar da Chadi ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da maimaitin shirin yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya tiyana gabatar da shirin sai Dade Balawe da ya hada mana sautin shi wato ya bada umarni da ma injiniyan mu El Zubair Hawa Sharifi muku fatan alheri sai mun hada a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu